بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شواك بني ما سكرما من يمين جا قروري نونم نضوني من البركة مسمى سرقنا ما سدرجا سرك بوشي الهج محمد بيلو سنم مي جرما سرك مي أريوا شين الهج أبو بكر محمد دا دقتوسو سنم مي جرما الهج إيسا تندودو ما سدرجا سرقنا daga tansu manya-manyan shekarai halifofi da mukaddamai da muridai shugaba mai girma shine shugaban munazzamatu fitiyanul islam ta jihar zamfara shine al-sheikh al-qadi abdullahi mai kano manya-manyan malamai da girma daga cin sakaba Allah ya kara masa lafiya manya-manyan shugabanni waɗanda wannan zama duk da su ake yi amma kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya karfe su zuwa ga rahma irin su Alhaji Labaran, Alhaji Muhammad Murtaza, Alhaji Malam Isa, Allah jaddada musu rahma. Sannan akwai babban malami jagora wanda wannan zama da shi ake yi amma ana cikin bauta ta rashin lafiya, shi ne Alhaji Malam Muhammad na ta'ala, Allah ya bashi lafiya. Alfarmin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam الشريفين جن النبي صلى الله عليه وسلم نعم أخي سركن ياكن فيضا الهجم مالم اللادي الله جدد مسا رحمة جديدك وأند مكارسة وأن القريب البركة منا مسا الدعاء الله جدد مسا رحمة mahala ta kuma wannan mazauni mai albarka ina mu kowa gaisuwa ta addinin musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
wa alaikum assalam wa rahmatullahi
ta'ala wa barakatuhu godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya azurta muni imomi wadanda ba su ga iyaka Allah tabaraka wa ta'ala ya samu da mu daga babu sannan yayi mu yan adam sannan yayi mu masu imani sannan yayi mu a cikin al'umma biyan halitta sayyidina maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam don haka muna gode ma Allah tabaaraka wa ta'ala a cikin ni'imomin sa wadanda yayi mana wadanda ba su lissafuwa da ya hada mu a wannan gari mai albarka shine garin Lijau garin masoya Allah نصر يا من ذا الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أولنا زاوية من البركة أولنا فرفاجية من البركة هنا جد لغودياك الله تبارك وتعالى بإيمان وأن أرزك الحمد لله مولد النبي صلى الله عليه وسلم كما يدش قباب جرمى السيد مال مرتضى الله زاكى مثل الخير يا بيان abinda ya shafi talibi na sayyidina rasulullahi yayi bayanin mu'jizojin manzon Allah da yawa, yayi bayanin darajojin manzon Allah da yawa, yayi bayanin dabi'un manzon Allah da yawa, domin mi, domin neman albarka. Duka abin da ake faɗa jalimin Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda shi a sayyid Imam Murtada ya ce, watan gulbi ne bayani akan manzon Allah, gulbi ne wanda baya da gefe. Amma ba nan haka ba, duk abin da za a faɗa sai mu ce alhamdulillah, duk abin da za a faɗa sai a ce alhamdulillah. Amma da yake watan bayani akan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a karewa kuma ba a kurewa, ba a kwarewa, ba a kurewa, saboda bayani ne akan ba wanda ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba Allah ba. Saboda haka aka ce bayani akan Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ana yi ne tabarrukan, dan neman albarka, ba ana yi bane don a kare, an fara kuma a kare, a ba haka abin yake ba. Ana bayani ne akan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam domin neman albarka, domin duk inda ake ambaton salihan bayin Allah, rahama Ubangiji take sauka ya da kasan ko fiye da saukar ruwan barka. Haka magabata suka ce, inda zikirin salihina ta tanazzalu rahmat, inda ake ambaton salihan bayin Allah, rahama Ubangiji tana sauka fiye da saukar ruwan barka. To ya kake gani inda ake ambaton shugaban salihan bayin Allah gabaki daya, duka bayin Allah fa, bayin Allah kuma annabawa, idan kowane annabi addu'ar shi ta ƙarshe in yana roƙon Allah, sai ka ji ya ce Allah ya sanya shi karar ga Annabi Muhammadu, Allah ya sanya shi a cikin tawagannar ta Annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi Yusuf alaihi salam ya tsufa kuma yana gab da wafati, amma addu'arsa ta ƙarshe da yake cewa yana gode ma Allah, rabbi qad ataytani min al-mulki wa allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal-ard anta wali fi ad-dunya wal-akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin, tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin. Haji abinda Annabi Yusuf ke roko a riskar da shi da karabtar da ta sayyidina Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, domin ka gano manzon Allah shi ne shugaban tawagar salihan bayin Allah. Innal arda yarisuha ibadi as-salihun, Allah tabaraka wa ta'ala ce kasan nan fa muna gani da ita ne ga bayin Allah waɗanda suke na ƙwarai salihai. To manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama inda ake ambaton sa, rahama Ubangiji take sauka fiye da saukar ruwan barka. Don haka ne muke ɗaukar wannan zama ibada ce wadda take mai girma, mai daraja. ‘Yan uwa alhamdulillahi mu gode ma Allah, alhamdulillahi mu gode ma Allah. Ba fa mu kaɗai ne muke sallah ba, ba mu kaɗai ne muka ce ashhadu an la ilaha illallah ba, ba mu kaɗai ne muka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah ba, amma mu ne Allah ya azurta mu ƙare dare gabaki ɗaya, babu abin da muke so mu ji illa manzon Allah. Wannan arziki ne, duk wanda zalika fadlullah yuti man yasha, fadala ce ta Allah, duk wanda Allah ya yi ma wannan arziki to ya gode ma Allah, duk wanda Allah ya yi ma wannan arziki ya gode ma Allah. Manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam watan ya cancanci irin wannan taro in mun zauna kar a tashi. Manzon Allah ya cancanci haka, wannan taro iyakanmu nan, ko iyakanmu a garin nan, ko anguwan nan, ko kuma in yayi tsanani a ce garin gabaki daya, ban shi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah taron mahshar ne zai masa. In yana son ya faɗi girma da darajar manzon Allah, sai an tara na farko, an tara na ƙarshe, an tara mutane da aljanu da annabawa da manzanni da ulul azmi minar rusuli, ga mala'iku, ga kowa da kowa, an tara taron mahshar to aran nan za a fadi girma da darajojin manzo Allah kaga kenan duk wani taro na maulidi yana kwatanta yana kamanta kansa ne da taron tashin alkiyama domin shi taron tashin alkiyama gaba ɗaya muhakkikai suka ce babban sirri babban natija ta taron tashin alkiyama Allah ya nuna mahalitta gabaki ɗaya babu kamar sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam in dai dai hisabi ne to ai tun da mutum ya mutu tun daga ranar aka fara rubuta mishi laifi da lada har ranar da ruhin sai fita daga jikinsa ba iyakar rayuwa kenan ba to in aka sa ana lissafi ranka za yayi kaza yayi kaza yayi kaza ana lissafi kamar mai calculator ya dauko yana lissafi kaza a hada ta da kaza kaza a hada ta da kaza ka san komi tsawon lissafi da kafa total yanzu kana ganin ko adadin nawa ya fito to haka duk wanda ya rayu a duniya in shekara 100 nawa yayi yana aikin alkhairi ko wanda yake sabanin haka ranta biyu ya fati an rufe fa'idinsa da Allah a wajen total yanzu za a gano dan aljanna ne ko dan wuta ne kaga shi ke da alkiyama ta tsaya amma manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam saboda Allah ya fadi girman sa ya fadi darajarsa sai an tara na farko an tara na ƙarshe domin a faɗi girma da darajar manzo Allah domin duk wanda ke tunani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zamo shugaban iyan Adamu gabaki ɗaya to wata kila saboda annabi Ibrahim bayanan ne shi yasa manzo Allah ya zamo shine shugaba wani ya ce wata kila don annabi Nuhu bayanan ne wata kila shi yasa ya zama shugaba wani ya ce ai da annabi Musa na nan shi ne shugaban wani ya ce a'a ai abin da ya sa manzo Allah ya zama shugaba don annabi Isa baya nan kowa zai faɗi daidai fahimtarsa to sai Allah ta'ala ya ce duk waɗanda kuke cewa da suna nan din to sai na haɗa su ranar tashin alkiyama a suna nan din manzon Allah yake sayyid kaga ba a baro kowa ba a duniya ko to a ran nan ne don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana sayyidu waladi adama yawmal qiyamati wala fakhra ni ne shugaban ɗiyan adamu kaf kuma ina faɗa wannan abun ne ba alfahari nake ba manzo Allah ya ce ba alfahari nake ba ni ne shugaban ɗiyan Adamu gabaki ɗaya kuma ba alfahari nake yi ba kaga wannan sai wani yayi tunani wai manzo Allah sallallahu ya ce yawmul kiyamati saboda haka shi a tunanin shi yanzu tun da ba a ce alkiyama ba yanzu manzo Allah sallallahu ba shugaban ɗiyan Adamu bane subhanallah subhanallah wannan gurguwar fahimta ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana nuna kaurin girman darajar sa ne cewa yawmal kiyamati jannan ta fa kauri domin yanzu annabi Ibrahim bayanan annabi Nuhu bayanan annabi Musa bayanan annabi wani bayanan annabi wani bayanan amma yawmal kiyamati duk suna nan duk waɗannan da aka ce ba su nan sunan tashi alkama duk sai an haɗa su ko abin da zai ƙara nuna girma da darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan su sai an nemi wani abu na alfarma a wajen su roƙi ubangiji ka gani Allah ne fa cikin hikimar sa ya gudanar da ai haka amma su waɗanda suke tambaya suna ɗaukar ai annabi Adam shine abul bashar shine Allah ya ce mala'iku su yi sujada gare shi annabi Ibrahim shine watan uban annabawa annabi Musa shine kalimullahi annabi Isa shine ruhullahi annabi wani kowa da matsayinsa don haka za a riƙa bi wajensu ana neman ceto duk wanda aka lalubo maganar ceto sai ka ji ya ce a'a ko kusa wannan ba matsayina ba ne annabawa alaihimus salatu wassalam iren Allah da aminci ya tabbata gare su suke cewa ba matsayinsu ba ne amma manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam duk annabin da aka je wajen shi sai ce a'a ku je dai na gaba da ni sai a dunguma har da shi a tafi can
shi ma abin da ya faɗa wancan annabin da aka tafi wajen shi shi ma abin da zai faɗa kenan har a fike dukkan annabawan da manzannin gabaki daya daga ƙarshe azabe wajen sayyidina rasulullahi ana zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce ceto to ai da ma ceto mun sai ina ne ana laha kaga kaman sun dai je zagaye ne kawai amma ai ni ne ke da ceto ana laha aka ce shine ma'anar maqamul mahmuda da Allah ta'ala yake cewa asa an yab'athaka rabbuka maqamul mahmuda ya kusata ubangiji tabaraka ta'ala ya tsaye da kai ya tada kai a matsayi wanda yake abin yabo aka ce garan nan duk da kafirai sai sun ce manzo Allah sun gode saboda yanayin da ake ciki ba wanda ya isa ya canza yanayin ya kusanci ubangiji ya roƙi ubangiji a canza yanayin a yi hisabi dan aljanna ya aljanna dan wuta ya tafi wuta ba wanda ya isa ba wanda matsayinsa ya kai a rannan din sai sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nemi ceto a bashi ceto Allah tabaraka wa ta'ala ya ce saltuna wa shafa'atu shafa magana ceto roki ceto an baka roki ceto an baka ceto ne ma kake nema an baka manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wanda muka taru a wannan dare mai albarka domin mu tattauna a cikin darajojinsa da dukkan abinda ya shafi sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abinda lokaci ya bayar watan abu ne wanda ba a kare ba kuma duk abinda mai yabo zai yi yabo Allah ya saka ma watan zakiru kuma ma'adihu akan watan gudunmu wanda ya bayar a wannan zaman ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya rera yabon shugaban mayaba manzon Allah shine maulan mu shehu ibrahim radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu wanda idan shehu radiyallahu anhu yana bayani akan manzon Allah wallahi duk inda kika cikin ka take sai ka tashi duk wani noti sai ka ji ana caza shi kana ji yana motsi in dai ka ji zuciya tana motsi a cikin ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai in ba a ambato ya ban shehu ibrahim ba ga manzon Allah da haka za ka ci yahudi wanda ya fito daga hadarar wanda ya san manzon Allah wanda yake da kusanci ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam shine maulan shehu ibrahim Allah ya kara masa yadda Allah ya kara mana sunsa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk wanda zai yabe shi yana yabo ne akan koyi da Allah tabaraka wa ta'ala duk masu yabo din nan fa masu koyi ne da subhanahu wa ta'ala domin kafin su yi yaban an riga an gama da haka yanzu a matsayin maimai ne ko a matsayin koyi domin bari mu yabi watan wanda Allah ke yaba mu ma bari mu dana mu yabi wanda Allah ke yaba shi ne ma'anar yabin masu yabo e ka ku san wanda ya koyi da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya samu babban rabo da haka mawaki yake cewa ma za a fi shu'ara'u yawma tamdahuhu min ba'di ma madahat hamim tanzilu na ga mawaka sun kifu a kan su yabi manzon Allah sallallahu ta'ala wa sallam shi wai su yabi manzon Allah su buɗe baki su yabi manzon Allah bi za su faɗa bayan hamim tanzilu ta riga ta gama ma'ana ayu alqur'ani sun riga sun gama ذاك الجمال حتى آية الكتاب فما أفا يثني ألا عياك نظم مديه وإذا كتاب الله أثنى مفتها كان القصور قصار كل فصيح يتي آية القرآن ليك يبنك يا رسول الله آية القرآن ليك يبنك يا الله صلى الله عليه وسلم ذاك يبونا أنا ويك الجمع يبن يتي يبونا إن ذا أغشاء تكيبي أنا ويك wanda Allah tabaraka wa ta'ala ke yabanka wa idza kitabullahi asnamu fiha ay kana al-qusur qusara kulli fasil in dai aka ce al-qur'ani ya bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to duk wanda zai bude baki ya ce zai bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ni fasahar ka sai ya tattake ya kure malejin fasaha ta sai a ce to alga wata malam ka kasa inda ya fage manzo Allah kuma wannan kasawar fa ita ce dauka daraja da kowa saboda ba kasa bace irin wanda muka sani a kasawa ce da dilan domin nan ne wurin tsayawa a wajen yabon Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam saboda haka masu yabon Annabi sallallahu Allah taka musu da alkhairi amin Allah taka musu da alkhairi maulana shi Ibrahim radiyallahu tabaraka wa ta'ala annahu yana fada yana ce ayru makhluqun sana'aka ba'da ma afna ala akhlaqika sallallahu man yabu shi zibika ya rasulullah bayan ubangiji tabaraka wa ta'ala ma'ana abun halitta ce zai yabe ka bayan mahalicci ya riga ya gama saboda haka yan uwa yabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu ne mai kyau abu ne wanda aka yi gaban manzo Allah abu ne wanda aka yi manzo Allah ya ji dadi hayye kyautar farko yabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu ne wanda yake mai kyau kafin ma mai yabon yayi yabon sai da ya ci gara ba sai yabon Sayyidina Abbas na cewa ya Rasulullahi kai man izini in yabe ka manzo Allah ya ce na ma izini baba kada Allah ya sa haƙorin ka ya faɗi ko ɗaya da manzo Allah ya mai wata addu'a har Sayyidina Abbas babban manzo Allah har yayi wa faɗi da haƙoran sa kam ba wanda ke rawa saboda addu'ar manzo Allah watan yabon Annabi sallallahu alaihi wasallam yasa lokacin ba girgije ba hadari ba alamar ruwa amma da aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dau caji manzo Allah ya tashi ya hau minbari ya daga hannu ta ji sai gashi ana ta maka ruwa ba ruwa ba ba alama ba hadari ba giragizai ba gajimari ba duk wani alama na ruwa babu lokacin da balarabin kauye ya taho yana cewa ataynaka wal azra'u tajma labanuha wa qad shigilat ummu sabi'a lit-tifli وليس لنا إلا إليك فرارنا وأين فرار الناس إلا إلى الرسل يتشي يا رسول الله منذ وجنك لم يريد هيك أمري فاروا فاروا فاء من الدبو في ذاته فاء من ليارة ذاته في نابنش يتشي قام منذ وجنك داما باب عند الأمة ذاته فكيرتي وجنك النباون فاك يا رسول الله قام منذ منعليم مفكا منعليم مفكا nan take sayyidina Anas ibn Malik yace fa kama yajru rida'ahu hatta sa'ida al-minbar manzo Allah ta sanne tashi ta fa ke zanzane sa tana jan kasa har ya hau minbari manzo Allah hau minbari ya daga hannu yana Allahumma askina ghaythan mughithan mari'an ghadaqan tabaqan ajilan ghayra ra'ibin nafi'an ghayra darrin تنبت به الزرع وتذر به الزرع وتحيي به الارض بعد موتها. الله كباب الروى الله كباب الروى ماذا الله يجهل علوكة راوية اسمى فاتنة علامة كيرجيزة خودا ايرن عركية كيرجيزة نمرا كولي كوشي بابو اما تاكي ماذا الله نتجهل ينا الله كباب الروى كشاهد دمو yanzu yanzu ba sai an jima ba ya ubangiji yanzu yanzu ba sai an jima ba ajilan khairu ra'ibin mai amfani ba mai cutarwa ba wanda zai fitar da tsirin tsire zai sa hantsar dabbobi ta cika da nono ya manzo Allah na yi sayyidina Anas ya ce wallahi manzo Allah bai aje hannun shi haka ba hatta alkati sama'u bi arwajiha har sai da sama take ci da ruwa shi kanshi sayyidina rasulullahi sai ya yi abin ya burge shi ya ji daɗi da yadda Allah ya masa manzo Allah na murmushi ya ce kai ina Abu Talib yana nan ina Abu Talib yana nan yau ya ji daɗi ne farin ciki duk wanda ke cikin masallacin bai gane abin da manzo Allah ke nufi ba sai Sayyidina Ali ibn Abi Talib ya ce ya Rasulullahi kana nufin zancen nan nashi wa abyadu yustaqal gamamu bi wajhihi شمال اليتامى اسمة للأرامل كان نفهم واتمواقع نندا أبو طالب كي تيوا مضى الله من حق كم فتكا دنيا يبي مضى الله شما أبو طالب يلا تيوا مضى الله من حق كم فتكا تنينا تكين واتن أمان جيوغو ake istisqa'i da albarkar fuskar shi kakan shi Abdul Muttalib radiyallahu anhu yake daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana a cikin watan zalin goyon sa yana ubangiji Allah ka shayar da mu ruwa alfarno fuskar wannan ajin haihuwa kuma aka shi aka samu ruwan to shine Abu Talib ke wa abu yadu sussal gama mu wajihi simalu li tama ismul arami to da manzon Allah kuma gashi ya kai lokacin annabta yana daga hannu Allah na zubo da ruwa sai wannan ya tunatar da shi zancen Abu Talib da wa abu yadu sussal gama mu wajihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma in muka lura menene yasa wannan caji kan ujudar ta motsa wa kayyaban sa akai aka ce wa laysa lana illa ilayka firaruna wa ayna firarun nas illa ila ar-rusul manzan allah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallama kai yayi kyautar aljanna da sababin baiti biyu baiti biyu manzan allah sallallahu alaihi wasallam yace allah mun ci ma aljanna da baiti biyu saboda girma na yaban manzan allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yaban sa daraja gare shi daraja gare shi domin me aikin da Allah ne ke yi Allah ne ke yaban manzo Allah nun wal qalami wama yasrun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun ai wannan yaban ba abin da yake shi nun wal qalami wama yasrun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun da kafirai suka ce manzo Allah mai dagogon hankali ne in Allah tabaraka wataala zai mai musu da martani sai yayi rantsuwa ce nun wal qalami wama yasrun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun har yake wa innaka la'ala khuluqin azim wa innaka la'ala khuluqin azim ai wa innaka la'ala khuluqin azim Allah tabaraka wataala ya fada manzo Allah haka Allah bani azim amma ya ce nabi manzo Allah azim Allah tabaraka wataala in zai yi magana ba bukatar rantsuwa amma ya ce wa innaka kaga takidi la'ala kaji wani takidi khuluqin azim kana akan dabi'u na girma wannan watan yabo ne wanda babu irin shi wani wuri sai ka ji ya ce wannan jini isa hawa ma zalla sahibukum ma gawa da kafirai suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bata da Allah zai mai musu da martani subhanahu wa ta'ala sai ya rantsa shi wannan najmi tare da shi ma najmi an ce sunan manzo Allah tauraron nan da ya tsaya a cikin hadara yana bautar ubangiji tun ba kowa tun ba komai a cikin hujubai to wannan hasken na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce shine wan najmi din tare da akwai fasarori da yawa a wajen malaman tafsiri wallahu alam amma wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa kaji Allah tabaraka wataala mai makafirai martani a wani wuri kuma Allah tabaraka wataala duk fada fai diya ba manzo Allah ne Allah tabaraka wataala ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu samiul basir alki ya tabbata ga ubangiji wanda ya tafi dare da babban bawan sa kaji subhana malamai suka ce wannan sura dan ta gwaji girma da daraja ta sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta isra'i da mi'raj sai Allah tabaraka wataala ya buɗe ta da subhana sarki ya tabbata aka ce ma'anansa wannan abin da za a faɗa na isra'i da mi'raji Allah fa bai ba kowane annabi ganawa irin ta manzo Allah ba Allah bai ba wani manzo ba irin ganawa da yayin da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah bai yi wani annabi ba irin manzo Allah don haka ma sai ku ce subhana subhana sarki ya tabbata ga ubangiji ma'ana wannan matsayi manzo Allah bai gogori da kowa a cikin shi shine isra'i da mi'raji Allah bai ba wani annabi ba ya gana da annabi Musa ya gana da annabi watan Yunusa a cikin cikin kifi ya gana da annabi Musa a gindin duru Sina'a ya gana da annabawa dai a cikin yanayi daban-daban amma sai na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da Allah zai gana da shi sai da aka shiri ganawar. Sai da aka shiri ganawar, babban jakada aka aiko, mala’ika Jibrilu, ya taho alaihi salam, ya zo ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsakanin mai bacci da farke, ko a gindin Ka’aba, ko a ɗakin Ummu Hani, ko wanne dai ruwayar ta kawo. Ya tada Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ya Rasulullahi, Ubangiji yana nufin za ku gana yau a daren nan. A cikin dare fa, bayan isha'i. Amma mala’ika Jibrilu ya taho ya ce, ya Rasulullahi, Ubangiji tabaraka wa ta’ala yana nufin za ku gana. Aka zo da babban abin hawa shine buraka mai ban mamaki, fuskar ta irin fuskar kyakkyawan mutum ko kyakkyawar mace, haka fuskar ta take. Amma kuma dabba ce ba, dabba ce ba, ta kai doki ba, amma ta cire alfajari, haka take. Sannan tana da sauri, duk inda idan ta culla can take aga kofatanta, haka take. Sannan ta kasaita ce, ta aljanna ce, aka ce a kan ta manzon Allah zai Isra'ila Mi'raj sallallahu ta'ala alaihi wasallam. A ran nan za ka ga yadda mu'jiza take naɗa mu'jizozin annabawa. Annabi Sulaimana da Allah tabaraka wa ta'ala ce mun bashi wata iska, wali Sulaimana riha buduha shahrun wa rawahuha shahr. Shi tafiyan safe, tafiyan wata ɗaya, iska ke yi da Annabi Sulaimana. Tafiyan yamma, tafiyan wata ɗaya, iska ke yi da Annabi Sulaimana. To nan za a yi tafiyan shekaru dubbai a cikin ‘yan aure. Ba tafiyan wata ɗaya ba, tafiyan shekara dubbai. Domin ko daga sama ta ɗaya zuwa watan a nan duniya zuwa sama ta ɗaya, tafiyan shekara ɗari biyar ce. Kaga tafiya 557 shekara 3,500. To ba nan aka tsaya ba, sai da aka wuce Sidratul Muntaha, magariyar fikewa. Aka wuce magariyar fikewa, nan aka bar mala’ika Jibrilu. Mala’ika Jibrilu ya ce, aha huna yufariqul khalilu khalila, aina zaka safa’u, aina alwafa’u. A nan masoyi zai bar masoyinsa, ina tatar soyayya da ke tsakaninmu da kai. In ji sai na Rasulullahi ke ce mala’ika Jibrilu. Sai mala’ika Jibrilu ya ce, ya habibi, aiwa ma minna illa lahu maqamun ma’lum. Kowanne daga cikinmu yana da inda aka shata mashi, ba zai wuce ba. Da zan wuce inda Allah ya shata mani, da na ƙone a cikin hatsin zafin Allah, irin yadda ƙwarar gashi ke ƙonewa a cikin bilan wuta. Kafin ƙwarar gashi a bilan wuta, in ta ƙone ko tokar ta ba da gani, to haka zan ƙone a cikin hatsin zafin Allah. Haka sai na Jibrilu ya ce, to a nan ne ana tunanin to manzon Allah fa mala’ika Jibrilu ne ya yi zagi, to kamata ya yi a ce tafiyar ta tsaya nan. Amma ina saboda zagin nan iyakar iliminsa kenan, iyakar izininsa kenan a Sidratul Muntaha. Ya ce, ya Rasulullahi, duk abin da nake an so ma din nan nake kawo ma din nan daga nan nake karɓa, abin da nake isar da shi a fada Allah daga nan nake isar da shi. Amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don a gane matsayinsa a wajen Allah, darajarsa a wajen Allah, ta zarce duk tunanin mai tunani, ta zarce duk wani mala’ika har mala’ika Jibrilu. Fasara ya shuƙul hujba duna muzahibin wala khadimin illa ta sanna da hudaitu. Wazalla ya nuta aka shiga ba da tafiya, kafin ya tafi ba sai da ya ce wa mala’ika Jibrilu, to kana da saƙo wajen Allah. Mai kawo saƙo daga Allah shi ma yau ana cewa yana da saƙo wajen Allah. Dan a gano matsayin manzon Allah ya fi ƙarfin hankali. Gano manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam hankali bai iya ba. Hankali bai iya ba. Sai ga mala'ika Jibrilu ana ce da shi yana da saƙo wajen Allah. Subhanahu wa ta'ala. Da haka manzon Allah sallallahu ta'ala fasara ya shukul hujba duna muzahibi. Wala qadimi illa tasanna lahu lidu. أي كيف سر سرى للسر بالسر وحده وما سمى إلا الحق والسر لا بد. وأين طوى الملا وأين كليمه وأين الذي ناجى مسجده الهوت. سري نيدي تد سري سكي سري
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma sirrin har rana ne kamar cewa Allah bai tona ba, kawai dai ya bar magana kifi ya ce fa auha ila abdihi ma auha, fa auha ila abdihi ma auha. Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wahayin abin da ya wahayi ga babban bawan nan nashi sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam.
To ga baki daya shi wannan isra'i da mi'raji yana nuna wato kaitun nan Allah a cikin wannan matsayi da makami, cewa wato keban da fada wannan matsayi da makami Allah bai yi ba da wani annabi daga annabawa.
Zaka shehu radiyallahu anhu da yazo nan sai ce fa aina tuwan min za wa aina kalimuhu wa aina alladhina ja masjidul hutu. In ana magana wannan ganawa, ina ganawa annabi Musa da irin wannan ganawa, ganawa annabi Musa alaihi salam. Annabi Musa wato annabin Allah ne, manzon Allah ne, ɗaya daga ulul asli. Amma fa in ana maganar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, ba au, ba au tsakanin
annabi Musa ya gana da Allah.
Amma dai ne ya ga Allah ya al'amarin ya kasance, Allah tabaraka wa ta'ala ce lan tarani walakin unzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Falamma tajalla rabbuhu lil-jabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Allah ta'ala ce ba za ka iya gani na ba, ba za ka gani ba, amma da bidiyon din nan in ya tabbata inda yake da sannu za ka gani. Allah ta'ala na tajalli ga dutsen Duru Sina'a. Annabi Musa na gefen dutsen, dutsen take dan dake. Sannan annabi Musa ya faɗi magashiyar alayhi salatu wassalam, ka ji ganawar annabi Musa da Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Annabi Yunus sai da ƙuri'a ta faɗa kan shi, ana yi a maimaita, ana yi a maimaita, sai da ƙuri'a ta faɗa kan shi ya yi kunduma na fito daga cikin jirgin don kada jirgin ya halaka. Fasahama fa kana min al-mudkhazin, sai ya faɗa watan a cikin ruwa, take faltaka mahul hut wa huwa mulim, kifi ya haɗe annabi Yunus, wannan kifin wani kifi kuma ya haɗe shi ya koma can ƙarƙashin cikin ruwa, shi wancan babban kifin wanda ya haɗe wannan kifin wanda ya haɗe annabi Yunus ya koma can ƙarƙashin ruwa. A cikin wannan yanayin ne annabi Yunus ya gana da Allah, kuka ji yana la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin, yayi tasbihi ga Allah. Don haka Allah tabaraka wataala yake cewa laula an kana min al-musabbihin la labisa fi batnihi ila yawm al-qiyamah. Bancin da ya ta tasbihin nan to shi ne ganawar Ubangiji tabaraka wa ta'ala da sayyidina Yunus. Har ma lokacin da kifin yau ya yi aman shi a ganga, ma'ana a gefen gaba na ruwa, sana ba zama to lokacin sai da ya yi jinyar jikinsa, domin yanayin da ya shiga yanayi ne wanda ɗan adam ba zai shiga a irin wannan yanayin ba ya rayu. Amma saboda girman mu'jiza ya rayu, amma sai da ya yi jinyar jikinsa annabi Yunus alaihi salam. Da ka shi Ibrahim radiyallahu anhu yake cewa ana magana gana da manzo Allah ya yi, ba ka kwatanta ta da gana wanda aka yi da wani annabi. Gani tsakanin Allah subhanahu wa ta'ala da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba a kwatanta shi da gana wadda Allah tabaraka wataala ya da sauran annabawa, tare da girmansu da matsayinsu a wajen Allah tabaraka wataala. Da ka duk alqur'ani ne ke mana wannan bayani dan uwa, da ka mu san annabi sallallahu alaihi wasallam Allah bai daidaita shi da sauran annabawa. Inda bai daidaita shi da annabawa da mursalai, ya za a yi daidaitu da sauran halitta? Kaga su sauran halitta balle ne. In dai manzo Allah bai auzu da sauran annabawa ba, to sauran halitta su balle ne. Al-Qur'ani ne yake tilkar rusulu faddalla ba'dhum ala ba'd. Wanda nan ga manzanni mun fifita sashen su akan sashi. Aka ce tilkar faddalla ba'dhum inna sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Wa laqad faddalla ba'd an-nabiyina ala ba'd. Aka ce ba'd an-nabiyina manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ne
daga fasarorin da ke ciki ala ayyati hala dai a kowane yanayi Allah tabaaraka ta'ala bibita manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama akan dukkan halitta wannan mujmu'un ne alaihi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wato shine fafificin halitta gaba kida wasu da suka samu zamiya suka samu talalabiya suna ganin wai babu ittifaki akan cewa manzo Allah shine mafificin halitta gaba kai shi Ibrahim radiyallahu anhu yace yana jin wannan maganan tana dan yawo ana dan tuntunata yace da ban yi tunanin in ma mai da hankali kan ta in ji shi wannan magana a ce mai imani mana ya faɗi ta mai imani na ya faɗi ta musulmi na ya faɗi ta shawa yace to kada mu yi shuru wani abu ya faru mai muni shawa yace dole mu yi to aka ya tashi a cikin dare ya ɗauko alƙalami da takarda yana ya rubuta nujumul huda fi kauni nabiyina afdal man da'a ila Allah wa ana ya rubuta littafi akan zamuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafi dukkan wanda wa gano mafi bitan man suka zuwa ga Allah da annabawa to a cikin annabawa babu kamar sayyidina rasulullahi anan ne shehu radiyallahu anhu ya rika bayanin fifikon manzo Allah akan halitta Allah kakab fifikon manzo Allah sai ya rika au annabi ibrahim ga matsayinsa to habibullahi sayyidina rasulullahi ga matsayinsa sai ka auna ka gani take da an auna sai ka ga habibullahi ya zama sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam saboda haka manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam maulidin nan da ake yi babu taro mai kima da daraja kamar irin zaman nan maulidi saboda ba a ambaton wani ba a ambaton siyasa wani ba a matan kasuwancin wani a'a manzon Allah kawai manzon Allah kawai to aiko aiko ka ga taron da za a ce manzon Allah kawai to aiko wannan taro ya isa daraja ai sai dai a biyo bayan shi amma ba a shiga gaban shi ba in dai bayani ne a kan taro da kibar taro taron da za a faɗi girma da daraja manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan kamar yadda aka ambata farko Allah ne ya fara kaga taro ne na kwaikwayon abin da Allah ya yi mu iyakanmu mu tara nan ko mutanen gari ko mutanen jiha ko mutanen ƙasa Allah tabaraka wa ta'ala da na farko da na ƙarshe ya tada su ko jahiri wanda ya mutu a ƙarshe ba a bar shi a duniya ba sai dai halitta taron mahshar a ran nan ne za a yi bayanin girma da darajar sallallahu ta'ala alaihi wasallam kowa sai ya san darajar manzo Allah wanda ya sani zai ƙara sani wanda bai sani ba kuma a ran nan ya sani darajojin da za a ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa adam faman dunahu tahta liwa'i yawmal qiyama annabi adam da duk wanda suke kasan sa suna karkashin tuta ta ranar tashin alqiyama suna karkashin tuta ta ranar tashin alqiyama shine maqaman mahmuda manzo Allah shine farkon wanda zai kwantsa kofar aljanna a bude masa alaihi salatu wassalam saboda haka bayani akan darajojin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ake cewa maulidi sannan ko ban ci an faɗi darajoji su sirrin faɗin darajoji ƙara ganin girman manzon Allah a cikin zuciya domin shi ne Allah ya ce a yi wato azziruhu wato wakiruhu wato sabbihu bukratan wa asila manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mu ji nauyinsa in ka ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuciyarka ta rika kadawa tana jin wani abu mai girma mai daraja aka faɗa wanda babu irin shi to shi ne zuciyarka ta cika da ganin girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne wato wakiruhu sannan kuma watan a so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ji nauyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to in ana faɗan darajoji lallai za ka ƙara taɓin girman manzon Allah za ka ƙara ƙaddara manzon Allah a cikin zuciya za ka ƙara ganin girman annabi sallallahu alaihi wasallam to kaji ko ba komai ai maulidi ya gama aiki sannan kuma a ambaci ɗabi'u da halaye na sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaji manzon Allah ya fi kowa kyauta kyautarsa ta fi duk irin kyautar da ka taɓa gani ko ka taɓa ji in a tarihi ne ka taɓa jin an ce hatimun da'i mai kyauta ne, mai tsayuwa ne, kamar kaza, kamar kaza. To ai hafi mutsa'i samfur ne na kyautar manzo. Samfur ne, ma'anar samfur watan waje alama ce na kyautar manzo Allah subhanahu wata'ala alaihi wa alihi wasallam. Duk wani mai kyauta watan kamar waje ne na kyautar manzo Allah subhanahu wata'ala. Duk wani mai tausayi waje ne na kyautar manzo Allah subhanahu wata'ala. Manzo Allah ya fi kowa tausayi, manzo Allah ya fi kowa yafiya, manzo Allah ya fi kowa afuwa, ya fi kowa rangwame, ya fi kowa haƙuri alaihi salatu wassalam, ya fi kowa tsoron Allah. Ayawa kan mi Allah ya ce, mi Allah ya ce a yi, mi ya ce a bari, manzo Allah salatu wassalam ya fi kowa. Da haka wani sarki na Umman ana ce da shi Julanda, kamar da Imam Al-Qadi ya yi kawo cikin Ashifa, sarkin Umman ne. Da ya yi musulunta aka tambaye shi me ya ja ka zuwa ga musulunta, ya ce wallahi ba abin da ya ja ni zuwa ga musulunta, na tsaya na lura da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa cewa a yi ba illa kana awwal fa'ilin bi, bai taɓa umurni da wani abu ba sai ya zama shi ne farkon mai aikata, kuma bai taɓa hana wani abu ba illa kana awwal tarikin la, sai ya zama kuma shi ne farkon mai barin duk abin da ya ce a bari. Ya ce to tun nan na san da gaske yake yi, bai cewa ai ya koma ba, bai cewa a bari ya koma na yi alaihi salatu wassalam. To saboda haka manzo Allah ya fi kowa tsoron Allah, manzo Allah ya fi kowa amana, manzo Allah ya fi kowa gudun duniya, manzo Allah ya fi kowa watan tawadu'i, kankan da kai ga Allah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa sadaukanta, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa husnul ahadi, watan kyakkyawan sabo. Manzo Allah zai da mantuwa in aka yi masa alkhairi komai tsawon shekaru, manzo Allah zai rama wannan alkhairi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Manzo Allah zai manci alkhairi in aka yi masa alkhairi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai manci nono, kwacciyar nono ba aka ga da shi, amma shekara da shekaru bai basta kayya kan wannan kwacciyar nonon ba da aka sha da shi alaihi salatu wassalam. Saboda husnul ahadi, in muka karanta waɗannan ɗabi'u, menene guzurinmu? Guzurinmu cewa ɗabi'unmu mu yi kwaikwayon ɗabi'un manzo Allah. Dama Allah ta'ala ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju llaha wal yawmal akhira wa dhakara llaha katiran. Kuna da kyakkyawan koyi a cikin ɗabi'un manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Allah ta'ala ce mu yi koyi da manzo Allah. To ai ko kaga muna da buƙatar mu ji a ɗabi'un manzo Allah suke mu yi koyi da su. Da haka in mun zo maulidi alaihi salatu wassalam, sai mu ji manzo Allah ya fi kowa haƙuri, manzo Allah ya fi kowa girmama baƙo, manzo Allah ya fi kowa girmama maƙoci, manzo Allah ya fi kowa tausai, tausansa har dabbobi, har dabbobi. A ga manzo Allah na hawaye saboda tausan ya ga raƙumi cikin mawuyacin hali. Raƙumi fa ɗan uwa ya bushe cikin yunwa da ciwo, manzo Allah na kallon shi sai aka ga yana hawa, yana ina mai raƙumin nan. Ya taho shi ya Rasulullahi gari ya ce ittaqullaha fi hadhihi al-bahaim, ku ji tsoron Allah cikin wannan dabbobi. Allah bai halitta muku su don ku azabta da su ba, Allah ya halitta muku don girmama ku, ya ni'imta muku ku riƙe su kyakkyawan riƙo. In za ku kun buƙaci yankawa ku yanka su muna lafiyayyu, ƙosassu. In za ku hau ku je buƙatar ku kuma ku hau suna lafiyayyu, ƙosassu. Irkabuha salihatan wa kuluha salihan, haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce. Ka ji tausayi na hadda dabbobi. Annabi alaihi salatu wassalam ya fi kowa amana. To duk waɗannan abubuwa in muna jin su, sai mu ji lallai soyayyenmu da manzon Allah ba ta cika, sai mun kwaikwayi waɗannan halaye. Ba za mu iya irin manzo Allah ba, don ko annabawa Allah bai kero su akan su yi irin manzo Allah ba, ko annabawa falle mu, amma dai mu kwatanta mu yi kwaikwayo, ko da ba za mu iya yi irin na manzo Allah ba. Fatashabbahu in lam takunu mithlahum in tashabbuha bil kiram falaw. Sannan a wajen maulidi makaranta ce wadda ake karanta mana ya surar jikin manzo Allah take. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ji maulidi na karanta maka ba, manzo Allah fa na daban ne. Basharun amma la kal bashar
بل هو كالياقوت بين الحجر متنبا أما بقى يورو متنبا إن كجهن جزن أبي هالة ينا صفة من الله صلى الله عليه وسلم فسك سك الليتك واني وتدرقو مشاهد بعد الصح عليه الصلاة والسلام كان حسك زفا صح ينا تمشي عليه الصلاة والسلام من الله صلى الله عليه وسلم ينا تفيا قاعد يكي تفيا قاعد يكي قاعد يكي إن كجي سيكجي أنشي النبي صلى الله عليه وسلم إن يفسك انشبونغو ينا مدنا sai a ga wani haske yana fitowa daga bakin sa yana haska bangon kamar kana haska torch light sai ka gano ashe basharun amma la kal bashar bal huwa kal yaqut min al hajar in ana bayani sifofin hawa yau sai kaji an ce yana gani ta baya yadda yake gani ta gaba yana gani ta baya alaihi salatu wassalam yadda yake gani ta gaba haka yake gani ta baya a hadisi ba ingantattu ba wai labaru ba wanda ba su da asali ba su da tushe a hadisi ingantattu hadisin bukhari hadisin muslim hadisin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inni imamukum ya ayyuhan nasu inni imamukum la tasbiquni bil ruku'i wala bis sujudi wala bil qiyami wala bil insirab inni arakum min wara'i kama arakum min amali manzo Allah ya ce ku sani ni ne limamu ni ne limamu ku je ne riga na ruku ku je ne riga na sujada ku je ne riga na dauka kowa ku je ne riga na sallamewa ina ganin ku ta baya yadda nake ganin ku ta gaba a wata riwaya yace ina ganin ku ta baya da ta gaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaji tun daga nan ka gano manzo Allah na daban ne ba kamar sauran mutane ba manzo Allah da iya tafiya a fan dutse sai a ga sawunsa a dutse dutse domin ya yi ladabi kada ya yi gasarsa daukanta da sayyidina rasulullahi aka ce shi ne hikimar dutse ya yi taushi kada ya yi gasarsa daukanta to amma kuma in ya tafi a raire sai a gaba sawu shi kuma raire ka san taushi gare shi to maza Allah fi kowa taushin hali to kar ya yi gasar taushin hali da maza Allah sallallahu alaihi wasallam to bari ya koyi sawu maza Allah ba a ganin sawunsa dan kai yace shi ma yana taushin hali irin yadda manzo Allah yake taushin hali kaga yayi ga saki dan kai haka aka ce sai ya koyi sawu manzo Allah kaga wannan duk abin da yake nuna na daban ne zufan sa ya fita rare kamshi alaihi salatu wassalam kaga wannan duka in kana jin sifofin manzo Allah da yake karanta a wajen maulidi sai ka ji ashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na daban ne Allah tabaraka wataala bai irin sa ba da haka ma duk wanda yake bayani manzala sai ka ji ya ce lam ara qablahu wala ba'dahu mithluhu ban taba gani irin manzo Allah ba kafin mu gan shi bayan na gan shi ban sake gani irin shi ba haka duk sahabbai ke cewa haka sayyidina Ali ya ce yaji man ra'ahu badihatan habu wa man khalaqahu ma'rifatan ahabbahu yaqulu na'ituhu lam ara qablahu wala ba'dahu mithluhu duk wanda ya ga manzo Allah farkon gani sai wata makarki ta kama shi sai ya ji wani shock ya kama shi in yi hulɗa da manzo Allah dole sai ya ji yana son manzo Allah saboda kyan hali da kyan dabi'a manzo Allah yana iya zama da kowa komi halin mutum manzo Allah na iya zama da shi kuma zai iya daure duk wautan mai wauta saboda kyan hali da husnul mu'ashara na sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba a taɓa yi mummuna rama da mummuna ba saboda kyan hali to kaga waɗannan ɗabi'u in muna jin su da waɗannan sifofi muna jin su ba abin da zai ƙara mana illa ƙara ganin girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan abu na ƙarshe na darussan maulidin nan wanda zai ƙara mana shine soyayya kaji an karanta mu'jiza ta zo mu'jizozi annabi sallallahu alaihi wasallam yana ɗaga hannu kamar da shugaba a sai malam Murtaza Allah saka masa alkhairi yake bayani wannan babban mu'jiza manzo Allah na daga hannu alaihi salatu wassalam sai ruwa dukkan mutane suka sha suka yi guzuri suka yi alwala suka sha kuma suka yi guzuri a halin tafiya aka ce a wajen yaki kaji wannan to abin da zai kara maka sanin girman manzo Allah zai kara maka son manzo Allah to shi ma duk kuɗinta abubuwa da aka fada natijar su ga baki ɗaya ta ƙara mana son manzon Allah mu ji muna son manzon Allah fiye da kowa fiye da komai kai fiye da rayuwarmu to lokacin muka yi keji a imani ita soyayyar nan wadda ita ce nike so mu yi tarkizi har ya zuwa ƙarshe ba fa ganin dama ba ce son manzon Allah ba ganin dama ba ne san manzon Allah ba wai shawara ake ba mutum ba Allah ne ya ce a so manzon Allah tabaraka wa ta'ala ba a so manzon Allah ba shi Allah ya ce a fi son manzon Allah fiye da kowa haka Allah ya ce tabaraka wa ta'ala ya ce annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim manzon Allah shi ne mafi cancantar mu'minai su so fiye da kawunansu alqur'ani ya ce mu so manzon Allah fiye da yadda muke son kawunanmu yana magana kanka ba a magana ɗanka ba a magana matarka ba a magana wani inda duk aka ce ka so manzon Allah fiye da kanka ka ga ma'ana ka so manzon Allah fiye da kowa fiye da komai haka alqur'ani ya ce sannan kuma duk wanda ya fifita son wani abu akan son manzon Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya kira shi fasiki kuma ba zai shirye ta da shi ba آية القرآن قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين الله تبارك وتعالى شيك فتى مصر يا رسول الله in dai iyayenku kulin kana abawku wa abna'ukum da ayyanku wa ikwanukum da ayyanku wa azwajukum da matayenku wa ashiratukum da danginku wa amwalu da taraftumuha da wata dukiya da kuke tsururinta wa tijaratun tashawna kasada da wata wani kasuwanci da kuke tsoron getasgaro wa tijaratun tashawna kasada wa masakin tarzauna da wasu manya-manyan gidaje da kuke son su in dai su kuka fi so a habba ilaikum duk waɗannan abu da aka ambata su kuka fi so wajenku minan lahi wa rasulihi fiye da son Allah fiye da son manzon Allah to in haka ne fa tarabbasu ku saurara abin da zai same ku duk ka ji Allah tabaraka wa ta'ala na cewa fa tarabbasu abin da zai zama bayan fa tarabbasu ba bai da kyau in kaji Allah ta'ala ya ce fa tarabbasu to abun bai da kyau ko kuma zarbi wa man khalaqtu wajida abun bai da kyau sai ce fa tarabbasu hatta ya fi Allah bi amri to ku saurara abin da ya same ku har Allah ya zo da al'amari fa tarabbasu hatta ya fi Allah bi amri ya kashe mi Allah ya ce sai ce wallahi la yahdi al-qawm al-fasiqin Allah bai shirye ta da fasikai wanda bi ya fi son ƴaƴansa da matansa da iyayensa da dukiyarsa da wasu jaruka da yake da su da wasu manyan kamfuna da yake da su da wasu manya-manyan gidaje da yake da su su ya fi so a kan Allah da manzon Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wannan fasiki ne Allah ku bi shirka da fasikai wallahu la yahdi al-qawm al-fasikin kaga kenan me zai fitar da mu daga kangin fasikanci shi ne ƙaunar manzon Allah fiye da komai har kawunanmu mu ji mun fi son manzon Allah fiye da kawunanmu to lokacin muka fita daga wannan kangi na wallahi la yahdi al-qawm al-fasiqin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam shi ke bayani a matsayin wannan soyayya da nake za mu yi tarkizi a matsayin son annabi yake a wajen masu imani annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam hadithin Anas da hadithin Abu Huraira da sauransu dai sun ruwaita cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilayhi min waladihi wa walidihi wa nas ajma'in manzo Allah shi ayyun ku imanin sa bai cika wato kuma suka ce la yu'minu lafazin ala zahiri yake la yu'minu bai da imani duk wanda ayyun ku imanin shi bai cika ko ku bai ma da imanin la yu'minu ahadukum hatta yakuna habba hatta akuna habba ilayhi hatta ina zamu ni ne ya fi so fiye da ƴaƴansa, fiye da iyayensa, fiye da dukkan mutane sai ya ji ya fi suna, sannan yake da imani, ko ku sannan imanin shi ya ci gaba. Da haka shi Ibrahim radiyallahu anhu haka ya kawo ce ta halla anil imani man laysa sadiqan ala hubbihi min kulli ghadin wa ra'ihi kaza mufirun shay'an siwahu law annahu hushashatu nafsi al-mar'i bayna jawarihi. Rabbi Allah tabaraka wa ta'ala ne yake kalla a cikin imani man laysa sadiqa, duk wanda bai zama gaskaci ba cikin soyayyar manzo Allah, ta khalla anil imani, ya wofinta ga marin imani. Sannan kuma yace haka ma wanda ya zabi kaza musulun shi, haka wanda ya zabi wani abu akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito wannan abu akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, to shi ma ta khalla anil imani. Kuma wannan abun fa ko da rayuwarsa ce da ke tsakanin haƙarƙarinsa, in ya ji ya fi son ta a kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, to ta Allah anil imani. Kada maganar son manzo Allah ba magana ba ce ta wasa, a fi son manzo Allah ba magana ba ce ta wasa. Annabi sallallahu alaihi wasallam har wa yau yana cewa salafun man kunna fihi wajada halawatal iman. Abubuwa guda uku duk wanda suka samu gare shi ya samu natijar imani, ya samu ƙarfin imani, ya samu natijar imani. Maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, ya zama ya fi son Allah da manzon Allah fiye da duk abin da ba su ba. Wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah, haka ya so mutum bai da wata manufa sai don Allah. Haka nan kuma wa an yakraha an ya'uda ila al-kufr kama yakrahu an yukfara fi an-nar, haka mutum yake komawa kafirci kamar yadda yake kin a jefa shi wuta, haka yake kin kafirci. To wannan abubuwa guda uku duk wanda ya same su waje da halawatul imani. Zaka shi Ibrahim radiyallahu anhu idan abin da yasa muke buga misali da shi, wato ya ita buga misali a duk duniya, ko baka dariƙar shehu, ko baka faibar shehu, in dai za ka yi adalci ka san shehu radiyallahu anhu ya karanta da duniya yadda ake son manzon Allah, yana ala fashhadu anni uhibbu muhammada wa abghadu kufranan kanarin talahabu ahabbu ilayya min walidi wa walidi wa nafsi wa ahli falhamali sayusabu, yace ala ya duniya. Masala shehu ne yake shaida a duniya, yana ce ala ku saurara, fashhadu ku zama shaida, duk duniya ta zama shaida anni uhibbu muhammad, ina son manzo Allah. Ka san wannan magana tana da nauyi, ala fashhadu anni uhibbu muhammad wa abghadu kufranan kanarin talaffam, ina kin kafirci kamar yadda nake kin wuta mai haɓarfaka. Kaga wannan hadisin ne shehu yake ishara zuwa gare shi, ya soyayyar ta shehu take kamar an tambaya ya mizanin take, ya awon take, ya ce ahabbu ilayya min walidi, ina son manzon Allah fiye da son da nake ma ƴaƴana kaf, wa walidi ina son manzon Allah fiye da yadda nake son da nake ma iyayena, wa nafsi ina son manzon Allah fiye da son da nake ma raina, ya ce wa ahli ina son manzon Allah fiye da son da nake ma iyalina, falhamali sayuhsabu dukiyata ma ka sa ta littafi, na fi son manzon Allah da ita. Shin rabbi Allah da ke faɗa, kaga ma'anar wancan hadisi ne na Anas bin Malik wanda yake a Bukhari. Saboda haka son annabi sallallahu alaihi wa sallama alqur'ani ne yake a so manzon Allah, kai a fi son manzon Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yake a fi son sa fiye da kowa, fiye da komai. Sayyidina Umar bin Khattab wata rana ya manzo Allah ya ce zo raka ni nan, sai manzo Allah ya rike hannun shi, to rike hannun shi din da manzo Allah ya ce ji wani irin dadi, yau shi Umar shi ne manzo Allah ke rike da shi, sun jira za su yi tafiya, kai wannan daraja, kai to wannan jin dadi sai rike shi har sun Allah, wallahi na fi son ka fiye da ƴaƴana da matana da dukiyata da komai, in ba rayuwata da ke tsakanin haƙar ƙarina ba. Sayyidina Umaru ya ga ya kurma da shi, sai manzo Allah da sallallahu alaihi wasallam ya ce ina ai Umaru
أي لم يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. رنك لك توبي كتير إذا كتير كواري أما قومي كافصونا دوان تنعبين إما رنك ما تو أي إيمان كبيتك إيمان جيم كبيتك سيأتصنا في الرأي والسلام. Sayyidina Umar ibn Khattab take samu tariki saboda wannan magana da ya fadi tsakanin shi da Allah yake fadi take samu tariki yanzu sai ji zuciyar malijin ya daga yana kasan azuban mai a tankin mota kaga za ka ga malijin ya daga haka malijin imanin Sayyidina Umar ya daga da muhabbar shi ga manzon Allah yace wallazi anzala alayka alkitaba لأنت أحب إلي من نفس التي بين جنبي ينزو الله نبيك تاجك والله يا رسول الله نارن إلى أبين جدين جيتوكة القرآن غريكا ينزو ناجنا بكونك في يد رأيوة لك سكان حكا قليلا سيما الله يقول الآن يا عمر الآن يا عمر ينزو إيمانك تيجيز ينزو إيمانك تيجيز ينزو إيمانك تيجيز كاج أبنى نحكا ita kanta muhabba din nan abinda malamai ke ta'arifi ta menene mai ma muhabba din ana ta fadin soyayya soyayya menene ma soyayya san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka malamai da suka tashi kowa da irin yadda Allah ya buda mashi yake kallon abin wasu suka ce abinda asan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai kai yace kabari kabari shi ake cewa son manzon Allah mutaba'a Sufyan al-Thawri al-Imam Sufyan al-Thawri yace wata kila masu wannan magana sun hararo fadar Allah ne tabaraka wataala cewa qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah ka fada musu ne daga cikin son Allah to ku bi ni kaji mutaba'a ku bi ni sai Allah ya so dan haka sai suka ce mahabba shine mutaba wasu suka ce dawamu zikril mahbubi dawamat da ambatan masoyi shi ake cewa mahabba dawamat da ambatan masoyi shine mahabba dan haka shehu radiyallahu anhu yake cewa ina yawaita da maimaita ambatan alaihi salatu llahi summa salamu alaihi salatu llahi ثم سلامه عليه الصلاه والسلام ثم سلامه ان كرتين عليه الصلاه والسلام نيكي داكي شي اكرر تسليم الحبيب تلذذا ان ميميتي فدان عليه الصلاه والسلام ثم سلامه امبتو مسوي تنجين دابين امبتو اكاتي شي ني سويهيا اكاتي الشوق الى المحبوب شوقي زواكا ادين سو شيكي تشيوا سويهيا وسكتي واتن zuciya a kori komi cikinta sai abin da kake so to shine ake cewa soyayya zuciya ka kori kowa cikinta sai son manzon Allah duk wanda ma za ka so zama alaƙar sai shi da manzon Allah ne alaƙar sai da manzon Allah ka saka so shi dan haka aka ce shine za ka sai ka ji shehu radiyallahu anhu yana bayani a wannan yaran na cewa watan fa wallahi ما في القلب حظ لغيره فغير رسول الله ليس لتعلمه شويتي والله تعرف الى الله والله تعرف الى الله ما في القلب حظ لغيره كنت زوجي انا والله باب ربان صم وني اجكنت فانظر الله كوي فانظر الله كوي فوالله ما في القلب حظ لغيره فغير رسول الله ومن منظر الله ليس باصا ساجكن زوجي اتا lita adama domin a san haka domin ka san haka kai da nake magana da haka ce shine soyayya wasu suka ce soyayya dai duka dai ma'anoni ne da yawa daga ƙarshe aka ce ita soyayya duk waɗannan abubuwan da aka ambata mutaba'a bi alama soci ba ba ita bace hakikanin soyayya ambatan da sauransu duka waɗannan alamomi ne na so amma shi so fa cikin zuciya yake cikin zuciya yake domin abin da ke tabbatar mana cikin zuciya yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya hijira ƴan matan Banu Najjar suka taru a a wajen Madina suna tarban manzon Allah, suna waka, suna kada bandiri, suna yabon Annabi sallallahu alaihi wasallam, nahanu jiwarun min banin najjari ya habbaza Muhammadun min jari. Mu ne ɗan matan banin najjari, madalla da wannan babban makoci shine sanna Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam.
Wannan yabo fa da suke yi sai manzon Allah ya ji dadi. Kaga in an yabi manzon Allah shi dadi yake. Zaka fi yawai ku sai ya ce a tuhibbi ibnani, kuna so na ko? Ashe son yabon Annabi alamar son Annabi. Sai ya ce a tuhibbi ibnani, kuna so na ko? Suka ce ya Rasulullahi wallahi muna son ka. To amsar da manzon Allah ya ba su ita ta karfi, sai ya ce wallahi yashhadu inna qalbi yuhibbukunna, Allah ne shaida zuciyata na son ku. Allah ne shaida zuciyata na son. Daga nan aka gano ashe mahallin soyayya zuciya. Wallahu yashhadu inna qalbi yuhibbukum. Zuciyata tana son.
To kaga a wannan ya nuna duka waɗancan alamomi ne na mahabba. Sannan ita soyayyar nan ƴan uwa kamar sauran ibadu take. Son manzon Allah ibada ce daga sauran ibadu. Ka san Allah subhanahu wa ta'ala saboda karmici shi ya halicci kowa da komai ba. In ya ce a mai bauta ko ba biya dole a yi mai bauta. In ya ce a bauta maka ko ba biya sai an bauta maka. Amma saboda karmici shi ya yi ka ba ka da ko ƙwarar gashi naka ko aka yi ba ba karta ka. Duk mulkin wani ne tabaraka wa ta'ala. Amma in yace ka tashi kai sallah, in kai sallah kuma sai ya auna sai a biya ka sallar da kai, sai a zuba ma a account. Sai a zuba ma a account. Kaga karbici ne wannan. Sallan nan in kayi azumin nan, in kayi ana lissafa ana zuba ma a account wanda zaka haɗu da shi a ran tashin kiyama. Kaga wannan karbici. Yanzu kamar mutum ya sau dabba a kasuwa, ya sau dabba a kasuwa ya cire kuɗi muna ya sota. In ta mai aiki ya ce sai ya biya aikin, yanzu san ka na huda, in ka in yi ma huda sai ka tafi ka biya shi, abu zai tafi ka biya shi ba. Amma cikin karmici na Ubangiji in ka tashi yanzu kai na fila raka'a biyu, sai Allah ya ce a rubuta mai a akawuntin sa yayi na fila raka'a biyu. To haka dukkan ibadu, to haka ita ma soyayyar manzon Allah take, kamar sauran ibadu ne alaihi salatu wassalam. Don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya tanadi wani abu wanda ya falada goma. In kai sallah awu ake yi sai ce za a bashi lada kaza ko goma. Man ja'a bil hasanati falahu ashru amsaliha, wanda ya zo da kyakkyawan aiki a bashi irin shi goma ko 700 ko miliyan 2 ko babu lissafi. Duk wannan yadda Ubangiji ke biyan lada ayyuka ne. Amma soyayyar manzon Allah ƴan uwa ba maganar goma ko 700 ko miliyan 2 ko ba lissafi ba. A'a, wata sakayya ce wadda babu girinta. Ita ce ma'iyya samun zama tare da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sayyidina Hasan ga sayyidina Husaini, sai manzon Allah ya ce man ahabbani wa ahabba hadaini wa abahuma wa ummahuma kana ma'i fi darajati yawm al-qiyamah. Duk wanda ya so ni, ya so ƴaƴan nan guda biyu sayyidina Hasan da sayyidina Husaini, ya so baban su sayyidina Ali, ya so baban su sayyida Fatima alayhi salatu wassalam, me manzo Allah ya ce? Ya ce za a bashi lada goma ba, ba za a bashi lada 700 ba, ba za a bashi na da miliyan 2 ba. Kana ma'i fi darajati yawmal qiyama, yana tare da ni a daraja ta ran tashin kiyama. To kaji sakamakon soyayyar manzon Allah. Duk wanda ke tare da manzon Allah ya tare da manzon Allah. Duk wanda ke son manzon Allah ya tare da manzon Allah. Man ahabbani kana ma'i, duk wanda ya so ni muna tare. Haka manzon Allah ya ce. Wata rana wani bawan Allah ya zo ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mata sa'a ya Rasulullah wai alƙiyama nan da ake faɗa yaushe za a yi ta? Yaushe za a yi ta? Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma a adadi talaha
wani tanadi kai mata domin ita alkiyama kaga magana tanadi ne wani tanadi kai mata kici ya rasulullahi ban tanadi yawan nafilin sallah ba ko na azumi ko na sadaka ko na kaza ko na kaza kici amma walakinni uhibbullahi wa rasuluhu abinda na san wannan ba ta baba shi kan wannan akwai shi kuma shi nake alfahari da shi na san ina son Allah da manzon Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ai shi kenan almar'u ma man ahabba mutum yana tarda wanda yake so sahabbai suka ce wallahi radda manzon Allah ya ce almar'u ma man ahabba ba mu taɓa farin ciki cikin musulunci ba bayan shigan mu musulunci kamar radda manzon Allah ya ce almar'u ma man ahabba domin daukar muke yi iyakan mu da manzon Allah a nan duniya iya kama da manzo Allah a duniya ashe yadda muke tare da shi a nan duniya Allahira muna tare da shi suka ce to akwai abin da yake wannan dai haka wani ya taso cikin dare ba lokacin da yake ganin manzo Allah ba yazo ya kalli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lafiya yace wallahi ya rasulullahi ban iya bacci sai na zo na ganka ka je da sahabbai ka san manzo Allah ban iya bacci sai na ganka manzo Allah yace abin da yasa ina amfani da wannan rayuwa ta abin mure domin wata rana wannan ganin sai na lalube shi na rasa domin wata rana kana can a matsayinku na annabawa a cikin aljanna mu ko da mun samu aljannan muna tamu irin ta ya ku bai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai manzo Allah ya shiru sai take sai ga aya ta sauka waɗanda suka yi imani da Allah suka yi koyi da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihi min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasul ulaika rafiqa zalika al-fadl min Allah Allah tabaraka wa ta'ala tsuna kare manzon Allah ya ce maza a bi sahabin nan a karanta mai wannan aya yajiya ga al-bishr suna tare da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake fade garaba ba da watan sakamakon soyayya ga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam watan ba maganar wai lada bace kaza ba maganar hawan lada bane kaza a zama tare da manzon Allah saboda haka da ƙarshe ɗan uwa mu yi koyi da magabatanmu a cikin ya ake son manzon Allah mun waye gari mun samu kanmu a cikin wata duniya wadda take rikitatta a rikice mun ga mun samu kanmu cikin wani mawuyacin hali wanda mutum yana gurin a ce ma yana kwance a ƙasa da a ce shi ne yake jin abubuwan da ke faruwa yanzu abubuwan da ke faruwa yanzu ana kai hari da martaba da darajar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kafirai da wasu miyagu waɗanda suke watan shiga wata riga suna aikin kafirci to kaga ba lokacin da ya kamata mu fito mu nuna zazzafa kauna da soyayya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har abada ba za mu bar manzon Allah watan kalubale ne da shi mai irin wata shubra da ke yi yana cewa ruwai dukumu ahalal kanisati lan tarau madad dahr anna qad tarakna muhammada abin shubra da ke cewa sai abu kirki yana cewa ku taka a hankali ya kuma abu shace tutoci wallahi ku sani in dai barazana za ta sa mu bar manzo Allah har abada ba za mu bar manzo Allah ruwaitukum wa ahlul kanisati lan taru madad dahr anna qad tarakna muhammada to kaga irin wannan sako da Shehu Ibrahim ke aikawa to irin shi da ce mu rika aikawa da baki da aiki har kafirai su fahimci cewa lalle wallahi tallahi ba rid zambar mu Allah ba rid zambar mu Allah to sai mu aza a fikiri ya magabata suka so mu Allah har mu kawo da su Shehu Ibrahim radiyallahu tabaraka wa ta'ala sahabbai sun so mu Allah fiye da komai kuma sun gaskata Allah ma'ana sun gaskata Allah yadda Allah yake su yi haka su kai da Allah ta'ala ya ce annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine macancancin wato mu'minai su so fiye da kawunan su to lallai ko sun so manzo Allah fiye da kawunan su domin sayyidina Abu Bakar as-siddiq as-siddiq al-akbar radiyallahu tabaaraka wa ta'ala daren da aka yi hijira da suka yi hijira a wannan tafiya ta hijira irin misalin da ya nuna cikin son manzo Allah azza ya ida shi ne bodyguard ya shiga gaba wai dan kan wani abu ya bullo manzo Allah ta gaba yana naira ba manzo Allah kariya sai kuma wani tunani ya zo to ka ba shi kariya ta din abun ya bullo ta baya ba sai ya riba sai ya komo baya to ka ba shi kariya din abun ya bullo ta nan ba sai kuma gefen dama ya kuma gefen hagu haka sayyidina Abubakar baya gaba baya gefen dama baya hagu dan ya ba manzo Allah kariya abinda yake nufi duk abinda zai zo sai ya gama da shi sannan ya sami manzo Allah kaga ya bada rayuwarsa gabaki daya kariya ga sayyidina Rasulullahi shine sayyidina Abubakar kuma duk abinda manzo Allah ya fi so sun fi son abin komi ne don haka sayyidina Abubakar ke cewa la islamu wa ta isla yana magana da yana magana kan Abu Talib yace la islamu abi talib yace aqarru li ayni min islamihi yace wallahi musulunta Abu Talib ita ta fi nutsuwa da sanyin zuciya ta bisa ga musuluntarsa aka ci wane ne musuluntarsa musulunta baban shi bai kenan ya'ani abahu abaku hafa yana nufin abaku hafa Abu Quhafa shine mai shi ya fi son musulunta Abu Talib babban manzon Allah bisa ga musulunta baban shi da ya haife shi yace kun san dalili na san manzon Allah zai yi farin ciki da musulunta Abu Talib fiye da farin ciki shi da musulunta babana kaga kenan a musuluncin ma ya fi son musuluntar Abu Talib bisa ga musulunta baban shi da ya haife shi kaga ya nuna duk abin da manzon Allah ya fi so sun fi son wannan abin komai ne sayyidina Umar bin Khattab shi ba abin da ya faɗa kenan yace wallahi ya fi son musulunta Abbasu bisa ga musulunta baban sa Khattab mahaifinsa wanda ya haife shi haka abin da suke nuna kuma ka ji dazu yana cewa wallahi ya Rasulullahi na fi son ka fiye da ƴaƴana da matana da iyayena da dukiyata daga ƙarshe ma ce na fi son ka ya Rasulullahi fiye da rayuwa ta da ke tsakanin karkari na sayyidina Usman dan Affan haka ya so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin dalili da shawahid da suke nuna soyayyar sayyidina Usman da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa duk abin da zuciya ta fi so ya fi ta'allaka da ita babu kamar kuɗi ka dai ga yadda ake fafatuka wajen neman kuɗi da halal da haram da abubuwa masu tada hankali amma duka dan neman kuɗi to ka ko san kuɗi na da kima a cikin zukata to wannan kuɗin da zuciya ke tsananin su suke da kima a cikin gare ta in manzo Allah ya yi koyaki waɗannan kuɗin sayyidina Usman da ke ɗebo sai da kasan ka ɗebo yayi haka yake ɗebo su ya zo ya ajiye su gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya kalli dinaran yana shafawa yana jin daɗi yana cewa ma darra Usman ma fa'al ba'da al-yawm daga yau duk abin da Usman ya yi ya sha Allahumma inni uhibbu Usmana fa uhibbu Allah ina son Usman Allah ka so Usman manzo Allah ke ce yana addu'a Allah ina son Usman Allah ka so Usman saboda hidimar da sayyidina Usman ke yi don haka duk abin da manzo Allah ke so sai an yi shi komai tsare shi sayyidina Usman sai an yi shi don haka ra umma sama da ɗari tara da lodinsu gabaki ɗaya na hatsi da abintayya da komi sayyidina Usman zai zo ya ajiye manzo Allah ce ya Rasulullahi gashi nan ka raba mu duk wanda kake so saboda ya kyauta sa manzo Allah da haka shawar da Allah har yake cewa Usman zunnuraini hasil zikiri wa qasama minhu lil amin buru sannan sayyidina Ali karrama Allah wajahu wa radiya anhu shine farkon wanda ya nuna tadhiya ba da rayuwa dan kare sunnar rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam domin daren hijira din nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya umarce shi ya hijira, domin kafirin Makka sun zagaye gidan kaf, sun yanke shawarar cewa lallai su dai al'amarin manzo Allah ya kai musu kokaka, matakin da suka yi ittifaki kan shi za su kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. To shine Allah ta'ala ya ce manzo Allah ya hijira. To kafin hijira sai kira Sayyidina Ali yace kaga kayayyakin nan da masu su, da masu su, wannan kunshin na wane ne, ka ba shi hannunka da nashi, kaga kayan can na wancan ka ba ta hannunka da nata. Duka amanonin mutanen Makka suna a wajensa sun ba shi amana saboda Muhammadul Amin, maza Allah fi kowa amana, amma kuma suna neman su kashe shi. Amma ka ji irin amanar manzo Allah, allura bai yadda ya tafi da ita ba, ya kara musu, ya ce a ba kowa kayan shi. Da ƙarshe ce Sayyidina Ali kaga shimfiɗan nan, ya ce to ka kwanta shimfiɗa ta ce bar wannan ka lullube da shi sai su ɗauka ni ne, sai su ɗauka ni ne, suna nufin za su kashe ni, za su shigo, suna nufin su kashe ni, ka kwanta nan sai ka lullube da bargon sai su ɗauka ni ne. Ji wannan al'amari mai nauyi, amma Sayyidina Ali saboda kare manzon Allah ne bai ga hadarin abun ba, ya ce ai wannan magana ko da manzon Allah ke faɗinta wato ban ji komi ba, ko in faɗa ma mutuwa ko ta faɗo man biye da za a yi sai dai a yi, har zakura yake yana zumuɗi domin ya kare manzon Allah. Kuma ya yi haka ɗin a ce ana neman a kashe annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma a kwanta shimfiɗarsa, kuma a lullube da bargonsa yadda da an shigo a ɗauka shi, akwai haɗarin da ya kai wannan. Amma Sayyidina Ali ya gitta kansa ga wannan haɗarin don ya kare rayuwar manzon Allah
sallallahu alaihi wasallam.
Dan haka da aka tambaye shi kaifa kana hubbukum li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ya kuke son manzon Allah? Sayyidina Ali ya ce kana wallahi ahabba ilaina min amwalina wa auladina wa abaina wa ummahatina wa min alma'il barid ala zama, ya kushe son manzo Allah? Sayyidina Ali ce wallahi, wallahi manzo Allah muka fi so fiye da dukiyarmu, manzo Allah muka fi so fiye da ƴaƴanmu, manzo Allah muka fi so fiye da iyayenmu maza, manzo Allah muka fi so fiye da iyayenmu mata, manzo Allah muka fi so fiye da watan ruwa mai karfi lokacin tsananin kishirwa, ruwan da in baka sha ba za ka mutu, ka san irin amfanin shi da karfin da zaka ji shi? Sayyidina Ali ce wallahi mun fi son manzo Allah fiye da wannan ruwa. Kaga ma'ana sun fi son manzo Allah fiye da rayuwarsu. Duka sahabbai haka suka nuna misali, suka nuna misali. Mace ce fa a yaƙin Uhud, kamar yadda Ibn Ishaq al-Maghazi ya kawo, a yaƙin Uhud babanta ya shahada, ɗan uwanta ya shahada, mijinta ya shahada a Uhud, amma wallahi zuciyarta ba ta kallon su, idan ta bai kallon su gaba ɗaya kamar ta mance da su, sun shahada amma ba ta fata su take ba, sai ta farko saboda shi ɗaya yayi gurura cewa an kashe annabi sallallahu alaihi wasallam, daga cikin Madina ta farko a guje tana cewa kaifa fa'ala rasulullah, ya manzo Allah yake ciki shi manzo Allah fa, aka ce wa huwa khayr wa huwa bi khairin kama tuhibbina, yana nan cikin alkhairi yadda kike so, ta ce arinihi a dai nuna min shi inda ne, kai zamboyo ne ake mani. Wata riwaya arunihi ku nuna man shi, a rikice ta kasa mallaka kanta tana tambaya ina manzo Allah
sallallahu alaihi
wasallam. A lokacin da fa mahaifinta ya yi shahada an kashe shi, an kashe mijinta, an kashe ɗan uwanta, amma manzo Allah take tambaya. To shi ne aka je aka ja ta aka tafi da ita har cikin wani tanti, aka buɗe labulen tantin sai ta ga manzon Allah gashi zaune, tana ganin manzon Allah raye kuma da lafiyarsa da komai, sai ta riƙe gizon mayafin manzon Allah tana girgiza tana jin daɗi tana kullu musibatin duna kajalal ya
rasulullah,
duk musibar da ba ta rashin ka ba ce ba komai ba ce. Kaga ta nuna ba komai ba ne don ta rasa uba, ta rasa miji, ta rasa ɗan uwa, tun da dai manzo Allah ya tsira
sallallahu alaihi wasallam.
Ka ji sahabbai da gaske suke son manzo Allah, ba magana wasa ba ce, ba magana wasa ba ce. Don haka kafirin maka su da kansu sun tabbatar da sabon manzon Allah ba mai son wani irin yadda sabon manzon Allah ke son manzon Allah. Zaid ibn Katsina kafirai suka kama shi, kafirin maka suka kama shi, su Abu Sufyan ana azabtar da shi, suka ce ya kake gani a ce yanzu Muhammadu ne nan a hannunmu muna azabtar da shi, kai ko kana cikin iyalanka can, ya kake, ya za ka ci, ka ji gatsi. Zaid ibn Katsina ya ce wani irin bakin ciki ba azaba da suke mishi ba, kuma magana ita ce ji bakin cikin ta, ya ce wallahi kaya ta soki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin iyalin shi, na fi so ku gunduwa gunduwa da ni da kaya ta same shi yana cikin iyalin shi. Abu Sufyan ya girgiza kai ya ce kai wannan lamari na Muhammadu abin ya wuce hankali, ya ce ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammadin, ya ce ni tun da nake ban taɓa gani yadda wani ke son wani ba irin yadda sahabban annabi ke son annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Wata baiwar Allah ce ma sayyidatuna Aisha ta yi, dan Allah dan bude man labule din yi ziyara, yi ziyara lokacin labule ne kawai da an bude sai kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam, ana bude labulen da ta kura wa kabarin ido, sai kawai aka ga kamar ciwa ta kama ta su pap kawai sai ta faɗi, shi ke nan ranta ya fita, an girgiza shi ke nan ta tafi, soyayya ta jata ta zirge ta, wasu na suna mutuwa a fagen daga, ita kuma tana mutuwa a fagen soyayya, kaga wancan sun shahada a fagen daga, ita kuma ta yi shahada a fagen soyayya. Haka sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam suke, wasu da sun ji an ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam in sun rika rusar kuka sai an tausaya musu, haka Imam Maliku yake faɗa. Haka dai. Don haka har a kawo ga Hamilu Raji Muhammad, madaukin tutar soyayya da bege na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, shine Maulana Shehu Ibrahim rahimahullah tabaraka wataala, wanda ya karanta da duniya da ake son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka ƴan uwa, saboda yanayi na lokaci, wannan a takaice su ne darussan maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam. Musu annabi fiye da yadda muke son kowa, fiye da yadda muke son komai, kuma ita ce alamar tambarin mu na ƴaƴan Shuhud radiyallahu tabaraka wataala. Ka san Bahaushe yana cewa a san mutum san cinikinsa, kowane tsuntsu kukan gidansa yake, zaka kai tsuntsun gidan Shehu Ibrahim ne to alamar ka son annabi karewa cikin manzon Allah, to ita ce alamar almajirin Shehu Ibrahim. Alamar in ya haɗu cikin mutane daban-daban, duk wanda ke nuna zazzafa kauna, za kauna wanda ba irin ta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to tambarin almajirin Shehu Ibrahim, domin Shehu Ibrahim radiyallahu tabaraka wataala anhu ya nuna ma duniya bai da komai, bai da kowa, bai da abin da yake kauna, bai da wanda yake so kamar sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Dan haka dunnan Ibrahim ya so manzon Allah fiye da komai, shine ya karanci karatu daga Shehu. Saboda haka ɗan uwa, mu riƙe wannan tafarki, mu gode wa Allah da ya azurta mu wannan arziki wanda babu irin shi, wannan ba karamin arziki bane. A wajen maulidi muke taruwa mu faɗi waɗannan abubuwa da darajoja, mu ji sahabbai waɗanda suka ba da rayuwarsu ga baki ɗaya ka cuka don su kare darajar manzon Allah, suka ba da rayuwarsu ka cuka don su kare sunnan manzon Allah sallallahu ta'ala wa sallam. Wani zai ci kilomita 1000 don ya samu hadisin annabi ɗaya, hadisi ɗaya ba, amma zai ci kilomita 1000, mil dubu ba kilomita ba, kilisa abu musul ashari da sauransu. To wannan yana nuna sun kare rayuwarsu ga baki ɗaya cikin hidima ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Da haka maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam makaranta ce da ke karanta da darussa kala-kala, kashi-kashi, dukkan su ga baki ɗaya alkhairi, faɗar darajojin manzon Allah alkhairi ne, faɗar mu'jizojinsa alkhairi ne, fadar halayensa alkhairi ne, fadar sifofinsa alkhairi ne, fadar yadda ya dace a so shi alkhairi ne. Don haka in muka kama waɗannan darussa, muka girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, muka yi aiki da ɗabi'unsa da halayensa, mun yi arziki wanda babu tsaya bayansa. ومن بصفات المصطفى قال كله حياة وموتا نال عزا مبجرا دون دي كويد نبي أم الله صلى الله عليه وسلم دنيا الآخرة يا سلام الله كك هذا درجة يومين ياي لو كك وجم ميت لو كك وجم الله تبارك وتعالى سبود حكا منافات الخير الجد أكي سام أو جمولي من النبي صلى الله عليه وسلم وفنجي الله من أرضك سام وطن شوى قبني masu girma, masu daraja, waɗanda suka ji kunci bayani bangiji Allah, muna fatan waɗannan shugabanni da Allah tabaraka wa ta'ala ya hore su a cikin hidimar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bangiji Allah ya saka musu da alkhairi, waɗanda suka dasa wannan alkhairi amma sun koma ga Allah, Allah jaddada musu rahma. Waɗanda suke tsaye da shawarwari da kuma ƙarfinsu da jikinsu da aljihunsu da kulawarsu da ƙaunarsu, bangiji Allah saka musu da alkhairi, musamman watan ɗan kwamitin wannan watan maulidin Annabi sallallahu alaihi wasallam, waɗanda suke faɗita shi a cikin su ga cewa an tabbatar da wannan maulidi. Bangiji Allah saka musu da alkhairi, irin su Alhaji Abdullahi mai Gwandu da sauran ɗan kwamitin su gaba gida, su Alhaji Habibu, su Alhaji Baban Gida da su Malam Bashiru da sauransu dai duka, akwai Ibrahim mai Doya, akwai Alhaji Sa'idu, akwai su Alhaji Habibu dai da sauransu mutane da yawa da shugaba Malam Mansur, duka waɗannan watan in mun zauna a zana su da wane da wane, muna abinda ake cewa tahsilul hasili ne a fadar Allah, duk sunayensu na nan balo, saboda sun yi hidima ga manzon Allah. Saka da wanda aka faɗa da wanda ba a faɗa ba, to Allah tabaraka wa ta'ala ya ambace su, ya kai su a fadar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama. Ubangiji Allah ya saka musu da alkhairi, Allah ya saka musu da alkhairi duk waɗanda ke bada gudunmawa a cikin watan tabbatuwar wannan maulidi. Allah ya saka ma kowa da alkhairi, musamman a shugaba wanda ya ɗauki watan alkawali na bada gudunmawa na ginin wannan makaranta, wadda har yanzu domin a wajen Allah tabaraka wa ta'ala komai yana da lokaci, har yanzu ba a kammala makarantar ba. To muna fata, muna masa addu'a da godiya akan duka gudunmawar da ake bayarwa da na maulidi da sauran gudunmawoyi daban-daban. Allah saka masa da alkhairi, kuma ubangiji Allah ya ƙara ƙarfafa honorable akan tabbatar da cika wannan alkawali. Ubangiji Allah ya ƙarfafe shi cika wannan alkawali, duk masoyinsa zai mai fatan ya tabbatar da kammaluwar wannan makaranta, domin ya gina wa Allah har abada, aljannar sace ya gina cikin duniya. To saboda haka duk mai imani yana so ya ga ya gina ma kansa aljanna tun daga duniya. Allah ya karfafe shi, Allah ya karfafi sauran dukkan yan uwa masu ba da gudunmawa a cikin hidima ta addini da hidimta ga sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama. Allah ya saka mu kowa da alkhairi, marasa lafiyarmu waɗanda suke a gidaje da asibitota, ubangiji Allah ka ba su lafiya, Allah ka ba su lafiya. Waɗanda kuma suke kai da komo amma lafiya ba ta ishe su ba, ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala ya azurta su lafiya. Allah ya sa kuma kafara ne halin da kasanmu take ciki, ɗan uwa mu dage da addu'a da tazarru'i ga Allah da kankan da kai ga Allah, mai ta ɗaukar Allah laifi muka yi masa ya jarrabe mu, laifi muka yi masa ya jarrabe mu, ya jarrabe ƙasanmu da tashin hankula da al'amura marasa daɗi na yau daban, na jiya daban, na shekaran jiya daban, to babu abin da an magani illa komawa ga Allah mai ta addu'a Allah ya zauna da kasar mu Najeriya lafiya Allah ka yayi mana dukkan damuwa Allah ka ba kasar mu zaman lafiya Allah alfarman mazaunan maulidi Allah ka ba Najeriya zaman lafiya Allah alfarman zaman maulidi da sirrin da ka kunsa a cikin inda ake ambaton manzon Allah Allah ka ba Najeriya zaman lafiya Allah ka ba kasashen musulmi zaman lafiya Allah ka ba jihohin musulmi zaman lafiya ka dauke mana fitintunu da tashi-tashin hankula da kashe-kashe da sace-sace na rayuwa da na dukiya ubangiji Allah dauke mana kuma babu abin da magani kai da na faɗa din nan haka magabata ke faɗi illa mai istighfari muna salati ga manzon Allah muna kankan da kai ubangiji Allah dauke mana matukan muka dage da istighfari da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai kawo mana saukin wannan lamari Allah zai dauke mana alfarma sayyidina rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wannan gari Allah ya kara masa albarka gari mai jau garin masoya Allah masoya manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wanda kaunar su gabaki daya ta kare cikin Allah da na Allah kaunar su gabaki daya ta kare cikin watan Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma wanda yake nasu ubangiji Allah saka musu alkhairi alfarma ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallam muna fatan Allah ya maimaita mana Allah ya maimaita mana Allah ya maimaita mana Allah ya maimaita mana Allah saka mu kowa da alkhairi Allah saka mu kowa da